Gimtse mada mai mada kan bumbaka
Na yarda asara aka neman gaba
Suya ishe suya wuce da na sani
Kun zara anan ne aka neman wata
In so shi ya ka kamu mata dun murkata
Sare da bari su duka na yi
Kai 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 banga kamar ke ba Kai na duba ishe ira Hausa da ji amsa
Na jana ta yayyafi ka zauna
Kinke na fuso na sa cikin hankalina
Masa una una ma sun aula
Sowe san ki sanadin hanfana
San ka nake ya bu jikina
Ima haka
Kin ka tafi raina ya kakuna
Ima ka ki warwa Sara
asuba ajira
mata ta madaurin gida
zato na gurin yanwa
basa cin tunanin mu ba
idai kai kai dai zan yi ba
ni da wasan wasa
zato karna wasa
Hausa akwai gausa
ga gudu ma ga gusa
nayi mafarki
Yeah,
we go got to be a Mubala Rabia
Sheesh